أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين دا شدة جواتن رمضان إجرى منزل الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دا ليهو دا أربعين دا منا قوديا قال الله سبحانه وتعالى wanda ya kaddara mana rayuwa har Allah subhanahu wataala ya ba mu tsawon rai muka samu kanmu a cikin rayayyu zuwa ga wannan wata mai albarka mai alhurma kuma muna cikin masu lafiya da ikon samun damar yin azumi a wannan kwanaki masu albarka goman ƙarshe na Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda yake rabawa na rahma da gafara da entawa daga wuta Allah subhanahu wata'ala ya samu na daga cikin waɗanda suka riski babban rabo kuma Allah ya samu na daga cikin entattu da mu da iyayenmu da kakanninmu malamanmu da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmai baki daya abubuwan da suke damu mu kuma da abun da ya dame mu na annoba ko ya damu duniya gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen sa Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan duka ɗawainiya da ake ciki da addu'o'i da Allah subhanahu wata'ala ya bamu damun yi Allah ya sa addu'o'in mu su zama karɓaɓɓu gurin Allah Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan ɗawainiya ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari ya zama tarihi insha Allah muna karatu a waɗannan ayoyi waɗanda suke tabbatar mana da muhimmancin zuriya da kuma muhimmancin addu'a wajen gina zuriya da kuma muhimmancin yawaita addu'a da jajircewa da kuma ibada da roƙon Allah subhanahu wata'ala cikin duk abin da mutum yake bukata domin ya samu dacewa da abun da Allah subhanahu wata'ala yake so muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu damar karanta waɗannan ayoyi na suratu Ali Imran wadda muke karanta zuriyar Imran wadda Allah subhanahu wata'ala yace ita zababbiya ce a gurin sa tana daga cikin waɗanda ya ambata ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin Allah ya zabi waɗannan jama'a akan dukkan sauran talikai to kaga daga cikin Ali Imran din har yanzu Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da zabin sa ga ita mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam wato ita ce Maryam wadda Allah subhanahu wata'ala yayi mata albishir da aifan almasih Isa ibn Maryam wato Isa dan Maryam alaihi salam wannan duka idan aka duba kamar yadda aka yi ta bayani a baya ya biyo bayan yawan yadda suka zamanto sun tsaya tsayin daka tsakanin su da Allah subhanahu wata'ala wajen yin addu'o'i da kuma fatan alheri wa zuriyar su har Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan nasara suka cimma burin su suka kuma samu wannan dace da haka mu ma abin da ake bukata gare mu shine koyi kyakkyawa cikin duk abin da muka sa a gaba mu zamanto muna yawaita addu'an alkhairi kuma muna fatan alkhairi kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abin da zai zama mana wato alkhairi a rayuwa wannan mun tsaya a fadin Allah subhanahu wata'ala wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya mala'iku suke albishir ga ita Maryam cewa za ta haifi da wadda kalmar Allah ce cewa shi kuma kalmar sadama idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun don haka kalmar Allah ta ce cewa kun fa kana al-masihu kama arada Allah subhanahu wata'ala al-masih ya zamanto kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yayi nufi to shi wannan al-masih Isa dan Maryam mai daraja ne a duniya da lahira sannan babban mutum ne a duniya da lahira sannan annabin Allah ne shine Allah subhanahu wata'ala ya kara fadin horoscope a tattare da shi Allah subhanahu wata'ala yace wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin قالت رب أنى يكون بي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم
مؤمنين
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية ربكم فاتقوا الله وأطيعون
إن الله
ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
نعم الله سبحانه وتعالى yana fadin sifofin annabi Isa alaihi salam ta yadda hankalinta zai kwanta cewa ga yadda yake kuma ga yadda ita za ta samu wannan da kuma ga yadda dan zai zama Allah ce wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla zai rinka magana da mutane wannan yaro tun yana cikin bargon aihuwa mana tun daga ran da aka haife shi yana jinjiri zai magana haka kuma zai magana kamar yadda wato dottijo ke magana ko kuma mai shekaru ke magana kuma shi wannan da yana daga cikin salihan bayi an yi magana akan wannan aya ma a darasin da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ita a lokacin qalat sai tace rabbi ya ubangiji anna yakunu li waladun yaya yau kuma za a ce ni ne da aihuwa walam yamsasni bashar alhali wani namiji bai taba taba jikina ba ta hanyar wai ayi aure har ya taba jikina ba ta taba aure ba babu wani namiji da ya taba zuwa kusa da ita ita kamammiya ce kuma Allah ya san ita kamammiya ce kuma Allah subhanahu wataala ya sanya wannan kamewa din gare ta sannan kuma addu'o'i irin na mahaifiyarta da ta rinka yi kaga tuntunin ran da ta haife ta ma tace wa inni samaituha maryama wa inni u'izuha bika wa dhurriyataha minash shaitanir rajim kaga abin da ta fara faɗa kenan yarin tana zuwa duniya mahaifiyarta tace ya Allah na haife ta ya mace ya ubangiji na ambace ta suna maryama ya ubangiji ina neman tsarin ka gare ta ba ita kadai ba har zuriyarta gaba daya da za a haifa wancan cikin wancan wancan cikin wancan duka ina nema musu tsarin ka mina shaytanir rajim daga shaydan jefaffe kaga wannan ai dama shaydan ne yake rudan mutum ya sa ya zama ba kamammi ba shaydan ne yake kauda mutum daga hanya ya zamanto mai wasa ko har ya kai ga yana fasikanci ko wani abu makamantan haka to amma idan Allah subhanahu wataala ya kare mutum daga sharrin shaydan shikenan ya riga ya huta don haka ta roki Allah subhanahu wataala ya kare mata wannan ya da zuriyar da ma'ir za ta haifa gaba daya daga shaydan jefaffe kaga wannan addu'a ta bi kuma ta karbu a gurin Allah subhanahu wataala ta yadda ai Allah ma da kansa ya faɗa tun a baya mun karanta fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya duk wannan yana nuna karbuwa da tayi a gurin Allah subhanahu wataala ta hanyar addu'o'i da mahaifiyarta tayi ta mata don haka Allah subhanahu wataala yana nuna mana kawai mu abun da yasa ake gaya mana irin waɗannan abubuwa don mu yi koyi ne yawa mu yi aiki da irin aikin da suka yi don mu samu nasara a rayuwarmu daga tace rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar don wannan abu ne na ban mamaki a ce wani namiji bai taɓa mace ba sannan kuma za ta aihu wannan akwai ban mamaki a ciki malaika sai gaya mata sakon Allah subhanahu wataala qala kadhalika llahu yakhluqu ma yasha yace eh haka nan Allah yake halitta abin da ya ga dama kaga ana zakariya alaihi salam babu girman al'ajabi da wahalan sha'ani inda za a kwatanta ga rayuwar dan adam irin wannan shi yasa a can sai yace kai kadhalika llahu yaf'alu ma yasha yaf'alu ma yasha don haka aikatawa ne amma anan sai yace kadhalika llahu yakhluqu ma yasha saboda anan wani sabon abu za a yi a halitta saboda ne a ce ga danan ba uba mata bata taba haduwa da namiji ba amma kuma ta aihu kaga wannan halittar Allah ne don haka Allah zai halicci annabi Isa ne kawai yau ba wai a'a za a biyo ta hanyar da aka saba aihuwa ne miji da mata idan sun hadu ake samun ƴaƴa a haife su yanzu ba wannan hanyar za a bi ba yanzu sabuwar halitta ce Allah subhanahu wataala ya ga daman yi shine halitta annabi Isa alaihi salam shi yasa a na zakariya tunda akwai uwa akwai uba annabi zakariya alaihi salam da za a haifi annabi ya haya sai Allah ya ce kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha'u to wannan aikatawa ne kawai ya aikata aifan da tsakanin wanda ya tsufa da matar da bata aihuwa wannan kawai yaf'alu ma yasha'u amma nan abu ne wanda kwata-kwata hankali bai taba sanin sa ba shine ga mata nan bata taba aure ba ba a taba sanin ta da wani namiji ba amma kuma ga ta za ta aihu don haka yakhluqu Allahu kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha'u shi za aka yi amfani da kalmar yakhluqu anan kuma aka kara da cewa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ai duk lokacin da Allah ya zartar da wani al'amari da ya ga daman ya faru to ce masa kawai yake kasance fayakunu sai ya kasance haka Allah subhanahu wataala yake amma wai a jira cewa yanzu a ga yaya za a yi a'a a aihu irin yadda ake aifan mutane duk wannan Allah subhanahu wataala ya kawar da shi don haka kawai yace كذلك الله يخلق ما يشاء idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun daka annabi isa alayhi salam kalimatullahi ne alqaha ila maryam shine kun fakana shine kalimatullahi din inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu shine kalimatullahi din anan shine kun kasance fakana kawai sai kasance shi sai bayanin sa anan idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai sai kasance daka an ce annabi Isa ya kasance ne ya kasance kuma halitta ce daga halittun Allah haka Allah ya ga daman ya halice shi yasa Allah ya ce inna masala Isa inda Allahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun lalle misalin annabi Isa halittansa da tsara shi a gurin Allah subhanahu wataala kaman misalin annabi Adam ne alaihi salam Allah ya halice annabi Adam ne min turabin daga ƙasa kawai shi ba ma uwa ba uba to gunda annabi Isa shi kuma akwai uwa kaga abun hawan hawa ne in ka duba wannan wancan kuma yafi wancan ma shi annabi Adam ba uwar ma ba uba kuma sannan ga mutun din to nan kuma uba ne babu amma ga uwa annabi Zakariya kuma ga uwa ga uba ai kawai shekarun ne ya wuce a aihu sannan kuma matacce ta zama ba ta duk gaba dai kowanne idan ka duba sai ga wannan yafi wannan wannan yafi wannan wancan kuma ya wuce wancan to amma duka innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun daka ta ce inna masala isa inda allahi kamasali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ko sai annabi isa ya kasance daka haka annabi adam alayhi salam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sai ya halice shi daga kasa yace masa kasance sai ya kasance amma duk babban abun da ya kamata mu gane wannan abubuwa da Allah subhanahu wataala yake ta yi a cikin wadannan zuriya saboda Allah ya musu dacewa da jajircewa wajen bin Allah ne. Allah ya musu dacewa da yawaita addu'a ga junansu, da yawaita addu'a ga zuriyarsu, da yawaita addu'a ga rayuwarsu. Wannan shi ya sanya suka samu matsayi, suka samu daraja. Allah subhanahu wata'ala ya daga su sama da inda ba a tsammani. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya daga martabarsu. Shi yasa zaka ga abubuwa tamkar abun da ba zai yiwu ba, gashi nan yana yiwuwa da izinin Allah. Gashi nan yana gudana da ikon Allah saboda Allah subhanahu wata'ala haka ya tsara haka kuma yake yi haka idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya ga daman zartar da al'amari kawai ce masa yake kasance sai ya kasance wa yu'allimuhul kitaba kuma Allah zai sanar da wannan yaron da zaki aifa littafi shine littafin da Allah subhanahu wataala ko kuma ya'allimul kitaba zai sanar da shi rubutu ma'ana annabi Isa alaihi salam zai iya rubutu zai iya karatu zai iya rubutu zai iya karatu ce wa ya'allimul kitaba wal hikmata Allah subhanahu wataala zai sanar da shi hikma annabta wato wahayi ta hanyar gaya masa sakon da yake so ya gaya masa wattaurata Allah zai sanar da shi attaura don haka zai karanta attaura zai gane ta zai fahimce ta zai ga sakon da yake cikin ta wal injil Allah subhanahu wataala kuma zai bashi linjila shi za a saukar wa linjila ma gaba ɗaya littafin da za a saukar masa sunansa injila don haka zai iya rubutu kaga gaba ɗaya sai aka nuna wannan dan da za a bata shi wani da ne wanda Allah ya masa zartaye cikin ilimi shi Allah ya masa baiwa cikin ilimi kaga wa yu'allimuhul kitaba kaga wannan harka ce ta ilimi za Allah zai sanar da shi rubutu zai iya rubutu zai iya karatu sannan zai iya rubuta littafi zai iya karanta littafi sannan Allah subhanahu wataala zai bashi annabta sannan Allah subhanahu wataala zai sanar da shi attaura littafin da kowa yake gadara da shi a banu Isra'ila littafin da aka saukar wa annabi Musa alaihi salam wal injil sannan za a saukar masa da injila shi kuma littafin da za a bashi kenan sannan zai aiki da shi wato waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala yake bayyana ikonsa da kuma tabbatar da cewa wanda duk ya dogara gare shi shi kuma yana tare da shi ana buƙatun mutum ya zama mai dogaro ga Allah subhanahu wataala cikin komai kai Allah bai tsaya nan ba Allah ce wa rasulan ila bani Isra'ila kuma wannan dan da zaki aifa zai zama manzo zuwa ga bani Isra'ila kaga fa tun da ne fa kakar dan tayi addu'a duk gaba ɗaya wannan abuwa yake ta tafiya baban wato kakan dan kuma ta bangaren uba kenan shi kuma salihin bawa ne Imrana salihin bawa ne wanda ya tarbiyantar da mutanen da ya karantar da su addini har a cikin su aka samu annabawa domin annabi Zakariya alaihi salam yana karɓar wanda suka samu tarbiya daga gurin Imrana sannan daga baya Allah ya mai da shi annabin Allah annabi Zakariya wanda ya reni ita Maryam ƴar Imrana wacce ta zo ta aifi annabi Isa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli wanda yanzu ake magana a kansa kaga abun duk gaba ɗaya zurriyatan ba'dha min ba'd zuriya ce gaba ɗaya sashin su daga sashi misali Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi irin sifofi da yi wa annabi Isa alaihi salam bace wa rasulan ila bani sai daga ƙarshe kawai sai ce wa rasulan ila bani isra'ila to magana ta ƙure tunda ya zama manzon Allah zuwa ga bani isra'ila magana ta ƙure dukkan iyakan babban matsayi da mutum zai samu a rayuwa shine a ce ya zama annabin Allah to shi annabi ne manzo ne annabin Allah ne manzo ne shi Allah subhanahu wataala ya aiko shi wa kana nabiyyan wato nabiyullah ne kuma rasulullah annabin Allah ne ko manzon Allah ne don haka wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum zai ga bani isra'ila cewa ni nazo muku da aya min rabbikum daga ubangijinku anni akhluqu wato mu'jiza za ta bayyana gare shi wanda zai zo bani isra'ila domin bani isra'ila sun kware wajen sanin ilimin lafiya likitanci sun kware wajen sanin ilimin likitanci saboda haka su masana ilimi ne yawanci idan ka duba bani isra'ila kawai suna da ilimi shi za ko yanzu a duniya suka zama suka fi kowa dabarbaru da wasu abubuwa a yanayi saboda ne saboda zurfin ilimi da suke da shi su kadan amma suke juya duniya abinda suke so shi ake yi a duniya kowa yana shakkan ya taba interest din su saboda haka bukatun su da sha'awar su ita ake karewa mafiya yawa a duniyance sai in Allah subhanahu wataala ya taimake ku kun tsaya akan addini musamman kun tsaya akan asalin ku in Allah ya taimake ku akan wannan shikenan sai ya zama addini kuke karewa amma in kuka yi sakaci shedan ya samu babunan dama akan ku aka samu jarabawa hatta da sunan addini sai kun koma kare bukatun yahudu da nasara da bani isra'ila kuri da sunan ku masu addini ne sai ga gaba ɗaya kun aje addinin a gefe kun daina karantar da mutane addini kun koma karantar da su labarin duniya sai ku daina karantar da mutane tauhidi ku daina karantar da mutane aqida ku daina karantar da mutane fiqihu ku daina karantar da mutane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ku koma gamsar da mutane akan wasu abubuwa na duniya sai ga kawai gaba ɗaya hankalin ku ya tafi gaba ɗaya kun abu ne shi yasa kullun interest din bani isra'ila in ba isa ba shi ake karewa da kaga mutane da basu san tauhidi ba tukunna wasu suna kauyuka wasu suna birane ba su san cikakken sani game da tauhidi da haƙoƙin Allah ba da yawa mutane suna cikin jahilci game da Allah subhanahu wataala mutane suna cikin jahilci game da rukunan musulunci biyar dinnan mutane basu gama sanin ma sallah ba mutane basu san komai game da haƙƙin Allah subhanahu wataala ba sai kalila mutane ba su san abubuwa da yawa game da haƙƙin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai abubuwa kalilan mutane da yawa sun zurfafa sun wuce gona da iri sun dauma haƙƙin Allah sun bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kura tare da irin waɗannan mutanen sai kaga idan bala'i ya zo muku sai ku koma aiki wa bani isra'ila in ba ku yi sabu da ilimin ku da tunanin ku da kuma sai ku koma karantar da mutanen ku wani labari na duniya da wani abu akan sa kuke kwana akan sa kuke ini kuna ta chatting wa juna kun bubbude abuna platform ta ko ta ina kawai za ku gamsar da mutane akan wani aiki kun bar maganan sallah kun bar maganan zakka kun bar maganan haji kun bar maganan tauhidi kashin bayan komai kun koma wata abu to duk wannan ya kamata mutane su rinka lura sosai kar kimuwa ta kai dimuwa waya su aje usuluddin su koma suna karantar da abun da ma ba furu'uddin bane wani sai wani abu ne daban da sunan abun da ba a sa mutum ba saboda haka mu lura da wannan abubuwa su banu isra'ila sun gama da mutane a duniya kuma la tattabi'unna sanana man kana qablakum wannan hadisi ne ingantacce muttafaq alayhi ko riwaya muslim rahimahumullah saboda haka hadisi ne ingantacce la tattabi'unna sanana man kana qablakum gashi nan haka sai dai Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa Allah subhanahu wataala ya kare mu don haka muna cikin rayuwa wanda take da wahala a yanayi na imuwa Allah subhanahu wataala ya kawar mana da imuwa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadigan mu akan gaskiya tabbatar da digadigan mu akan imani ya samu tabbata akan usuluddin da abun da yake shine daidai a addinin Allah ba mu koma karaskiya akan abun da mu kan mu tukunna ba mu taba karanta shi daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce ko bayan mu din sai mun gamsar da al'umma muna ta kashe dare da rana sama da abun da muke kashewa wajen karantar da mutane tauhidi da bayani akan tauhidi Allah ya sauke da wannan dimuwa da muke ciki a wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini wato wannan aya da yazo daga gurin ubangiji shine mu'jiza da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wadda take nuna girman cewa sakonsa daga Allah ne kuma shi manzon Allah ne amma shi ba Allah bane kuma shi ba dan Allah bane shi bawan Allah ne kamar da alqur'ani ya tabbatar inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi kuma ya sanya na zama annabi haka shi annabin Allah ne Allah kuma ya ambace shi rasulan gashi nan kai tsaye to wannan yana nuni zuwa ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Isa mu'jiza wanda za ta tabbatar da annabtarsa za ta tabbatar da Allah shine Allah subhanahu wata'ala kuma Allah shine abun da ya kamata mutane su gane sifofinsa su gane sunayensa su yi imani da sunan su yi imani da sifofinsa akan wannan manzanni suka zo Allah ya aiko su duniya suka zo suka kashe rayuwar su gaba daya suna kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da tauhidi da sanin Allah da sunayensa da sifofinsa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyin kashin bayan da awarsa ita ce tauhidi kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da sanin Allah da tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa don haka mutane daliban ilimi da sauransu a rinka kula da wannan a kuma koma ga wannan Allah subhanahu wataala kuma ya taimake mu Allah ya sa mu gane haƙoƙin Allah subhanahu wataala mu daina fifita wasu abubuwa da jijiyar wuya akan abun da ba shine asali ba ba ma ya kai far'i ba Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri yace ni nakan halitta muku daga laka kamar misalin sifa irin ta tsuntsu fa anfuqu fihi sai yin busa a ciki fa yakunu tayran bi iznillah sai zama tsuntsu da iznin Allah kaga sai yace bi iznillah wannan shine aqida tauhidi wanda bai san Allah ba sai dau haƙin Allah sai ba wa annabi Isa alaihi salam saboda kawai yayi busa a cikin laka ta zama tsuntsu ta fire ta tashi wannan sai wasu suka dau haƙin Allah suka ba wa annabi Isa alaihi salam wannan shine ake wayan gari duk lokacin da al'umma ta shiga dimuwa karshen ta ta dau haƙin Allah ne ta ba wa wani Allah ko ta jajirce akan abunda ba shi Allah yace a kira bayi zuwa gare shi ba zuwa ga wani abu daban kaga mutane sun shiga cikin dimuwa dare da rana kawai suna kashewa suna ta bayani suna neman yardar wasu mutane a duniya ko yardar duniya ko a gamsu cewa su din su ne ba yarda ta Allah subhanahu wataala ba in ba dai Allah ya ba mu dacewa ba wannan ya kamata mu lura in neman yardar Allah muke shine mun karantar da mutane abunda Allah subhanahu wataala ya ce a karantar da su abunda manzannin Allah suka karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu tsaya muna kashe dare akan abun da bai wuce mu yi bayani lokaci idan har bukata ta kama ayi ba har ma mutane su wayi gari suna sukan manya-manyan malaman da tun ba a haife su ba suke aiki wa addinin Allah a dalilin wasu abubuwa saboda haka mu yi taka tsantsan mu san addinin Allah mu san haƙƙin malamai mu san abun da ya kamata Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah subhanahu wataala ya ce fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah sai in yi huri a cikin sa idan na gina shi da laka sifar tsuntsu sai ya zama tsuntsu da izinin Allah kaga tauhidi bi iznillah wadanda basu fahimci tauhidi ba ya kamata su fahimci tauhidi wanda basu fahimci haƙƙin Allah ba sai suka dau haƙƙin Allah suka bawa annabi Isa alaihi salam tare da cewa yayi aiki ne da izinin Allah mu'jiza ce ta bayyana wacce ta faru da izinin Allah amma sai wasu suka abuna wannan shine matsalan da yawancin jama'a ake ciki game da tauhidi game da haƙƙin Allah subhanahu wataala don haka sai an tsaya da addu'a da jajircewa wajen da'awa shi ne zaka ga in ka kasa shekarun annabawa kowane annabi alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim in ka kasa su dukka kowanne in ka daura rayuwarsa da shekarun da yayi a duniya zaka ga kusan 90 a cikin 100 na rinjayen shekarunsa yawanci yayi ne wajen kiran mutane zuwa ga tabbatar da haƙƙin Allah zalla yawanci abin da suke yi kenan saboda haka sannan har su gama duniya su gama rayuwa a duniya ba abin da suke bashi karfi zuwa ga sama da tabbatar da tauhidi ko babu abin da yake kawo a shiga rudani a duniya sama da in an taba tauhidi ba abin da yake kawo a rasa samun zaman lafiya a duniya sama da in an taba haƙƙin Allah tauhidi in an taba aqida anan ne ake samun rudani a duniya anan ne ake samun rashin nutsuwa a duniya anan ne ake samun karaskiya a duniya in an taba tauhidi hatta zubar da jini innan yana yawa ne idan lokacin da ya zamanto aqida aka wanke ta a zuciya ya zama babu kitacciyar aqida babu tauhidi shikenan kawai kowa sai kama gaban sa kawai mutum ya yi wa kansa suna ya kama abun da yake so ya tattaro nasa ya nasa shikenan kawai su cigaba da yada abun da suke so hakanan abubuwa suke tafiya don haka ashe wajibi ne mu lura da menene haƙƙin Allah subhanahu wataala kuma mu san wane ne Allah subhanahu wataala jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu don haka shine ya bawa annabi Isa dama da izinin sa amma sai gashi mutane sun dau haƙƙin sa sun bawa annabi Isa alaihi salam wasu suka zurfafa suka wuce gona da iri annabi Isa alaihi salam ya saki cewa wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah nakan iya warkar da wanda yake mai durjurun ido ko mai misali makanta ko kuma wanda yake da ciwon kuturta ya samu yatsunsa duka kai ta kai ga ina iya rayar da matacce bi iznillah amma da iznin Allah a duk gaba ɗaya yace bi iznillah da iznin Allah ai duk wani aiki da kaga aikin Allah ne in ya ga daman wani bawan sa yayi kuma ya bashi dama to wannan bawan zai da izinin Allah idan bawan yayi da izinin Allah sai a ƙara gane Allah shine Allah domin ya bawa bawan sa dama kuma bawan yayi kuma abun yayi amma abun yayi ne da izinin Allah don a gane Allah shine Allah kadai shine abun bauta don haka cikin komai akwai dalili da aya da suke tabbatar da Allah shine Allah subhanahu wataala don haka a kiyaye haƙƙin Allah a karanta haƙƙin Allah a san Allah a koma ga karantar da mutane sanin Allah da sanin haƙoƙin Allah yawanci mutane mun shiga imuwa saboda rashin sanin Allah subhanahu wataala yawanci mun shiga karaskiya da hayaniya da rashin samun walwala da rashin da karyewan tattalin arziki saboda rashin kyakkyawan alaka da Allah subhanahu wataala rashin sanin Allah shi ya haifar mana da rashin samun kyakkyawan alaka da Allah subhanahu wataala idan ka duba annabawan Allah a duk halin da suke ciki ba sa kyau da alaka tsakanin su da Ubangiji subhanahu wataala annabi Musa alaihi salam gaban ruwa baya fir'auna amma yana nan da Allah subhanahu wataala yana cewa kalla fa lamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun lokacin da jama'ar sa suka hango mutanen fir'auna suka tabbata fir'auna zai halakar da su domin ga ruwa ya tare su ba da ma su wuce qala suka ce inna lamudrakun yau shikenan maganar mu ta kare yanzu ne za a riske mu amma me ya fada saboda kyakkyawan alaka da Allah qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi yace ina ubangiji na yana tare da ni kuma Allah zai shiryar da ni abin da ya kamata a yi to haka ya ku bayin Allah dole mu gane irin waɗannan abubuwa haƙƙin Allah in mutane ba su san Allah ba to akwai rauni a ciki dukkan annabawa a farko-farkon tafiyarsu da mutanen su sun samu irin wannan tangarda da mutanen saboda mutanen ba su gama sanin Allah ba baka ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen suke cewa ij'al lana zatu anwaq kama la ij'al lana zatu anwaq kama lahum zatu anwaq ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sanya mana magariya wacce zamu rinka neman sa'a a gurin ta muna bautarta muna samun sa'a muna gane kaza kamar yadda kafirai su ma suke da ita kamar yadda mutanen da muka wulga da su su ma suke da ita kaga wannan duka rashin sanin Allah subhanahu wataala shike kawo ayi wannan amma da su daga baya da suka gane Allah subhanahu wataala suka san tauhidi suka san Allah shikenan suka koma zuwa ga jajircewa da tsayawa akan addinin Allah to mu ba sai mun san Allah subhanahu wata'ala kuma wannan jilin wannan generation din ba abun da muke bukata sama da mu koma ga sanin Allah subhanahu wata'ala duk wani mai tunani da duk wani mai basira idan ya lura zai ga cewa al'umma ta sake Allah subhanahu wata'ala saboda rashin sanin shi Allah subhanahu wata'ala mafiya yawa an sake Allah subhanahu wata'ala saboda rashin sanin Allah din subhanahu wata'ala wannan ya sa mu cikin dimuwa ya sa mu cikin damuwa ya sa muka samu kanmu cikin wani irin hatsari ya sa muka samu kanmu cikin rayuwar da gaba daya ba ta da dadi ba ta da kyau saboda me saboda kyale Allah subhanahu wata'ala da rashin sanin haƙiƙin Allah subhanahu wata'ala da haƙoƙinsa Allah subhanahu wata'ala yace wa abuna annabi Isa yake cewa wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah su likitoci ne masu warkar da mutane da iznin Allah to sai gashi shi kuma an bashi mu'jiza ta yadda shi hatta mace ce ma yana iya yayi addu'a ya roki Allah kuma sai Allah ya dawo mutumin da ransa kaga ba likitan da yake sai wannan likita iyakacin sa ya baka gudunmawa ya rubuta maka magani in an samu magani ana fatan a samu sauki da izinin Allah iya abun da likita zai yi kenan ya duba mutum ya gano matsalar sa ya rubuta masa maganin wannan matsala da izinin Allah amma wani ya rasu a ce to aje a kira likitoci ba a taba yin haka ba sai da kira likitoci don su tabbatar da ya gama rasuwa in ya tabbata ya rasu to iya abun da zaka ji musulmi suna yi shine to a tattara shi aje ayi masa wanka a shirya shi ayi masa sallah a kai shi makabarta in wani yace a mu kira likita wane to sai a ce shi din nan anya lafiyansa galau ba lafiyansa galau ba wane ya rasu ka ce a kira likita likita sai dai a kira shi don yayi masa sallah ko a kira shi don yazo janaza ko a kira shi don yayi wani abu ko wani roba ta makale a jikin mutumin a kira likita wane don ya cire wannan robar amma in dai ba haka ba ba abun da ake nema na likita a wannan lokaci da aka ce wane ya cika ya koma ga Allah saboda haka ashe wajibi ne a san wannan to amma duk da haka shi annabi Isa alaihi salam sai Allah ya bashi dake nasa mu'jiza ne su kuma nasu likitoci baiwa ce Allah yayi musu ya sanar da su abun da wasu ba su sani ba don haka duk da cewa a zamanin annabi Isa kamar da malamai suke bayyanawa a zamanin annabi Isa alaihi salam kusan yawanci mutane kawai yawanci likitoci ne ba gidan da ba za ka samu akwai likitoci ba ko ba gidan da ba za ka samu akwai likita ba ba anguwar da ba likitoci ko ta ina kawai likitoci ne an kware ne kawai da harkar likita a lokacin annabi Isa alaihi salam to shine da Allah ya tashi bashi mu'jiza kamar yadda a lokacin annabi Musa alaihi salam ba gidan da ba asihiri ba tsaye-tsaye ku ne a cikin jama'a kai zai wuya ma a samu mutum da an haifi yaro kawai sihiri ake fara koya masa da ya fara girma shike da kawai sai a koya masa sihiri a samu ya kware da sihiri haka zamanin annabi Musa alaihi salam shi yasa lokacin da Allah ya aiko annabi Musa sai aka bashi sanda wacce in ya sake ta kawai sai ta zama macijiya kaga ta yi kama da sihiri amma ita mu'jiza ce ta fi karfin sihiri sai aka kawo musu aya irin abun da suke yi na sana'arsu amma kuma sai ta zarce abun da suka iya in akwai wani gwanin sihiri da suke ji da shi ya zo ya tare sandar annabi Musa ya hana ta motsi a gani ko ya gama da ita ta nan ne ake tabbatar musu da cewa ta annabi Musa mu'jiza ce nasu su kuma sihiri ne don haka sihiri kuma abunan maji'tun bihi sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin duk mai sihiri mabarnaci ne Allah kuma baya barin aikin mabarnata ya zama yayi tasiri don haka Allah subhanahu wataala ya rusa ayyukansu to shi kuma annabi Isa alaihi salam kwarewa aka samu cikin mutanensa ta hanyar sanin lafiya da likitanci to sai Allah subhanahu wataala ya bashi mu'jiza wacce ta yi kama da tasu amma kuma sai ta zarce tasu abin da ya zartar da tasu shine shi har yana iya ma raya matacce babu likitan da yake raya matacce shi ko yana iya raya matacce amma da izinin Allah babu likitan da yake dawo da yatsu wanda ya zama ya samu ciwon kuturta ba a dawo da yatsu sai dai kawai a rinka sa masa magani ta yadda kare rinka ruwa ko kare rinka masa zafi ko kare rinka masa radai wannan maganin ma wani lokaci a yi wani lokaci a hakura wani lokaci haka za a yi ta yi amma ba dama a samu cewa wai an samu ciwo a cikin mutum ko kuma an samu abunan likita ya warkar da wani saboda ciwon kuturta da yake da shi wannan babu wannan saboda haka likitoci ba su da wannan iko abunda kawai suke da iko akan sa shine a samar da misali magani ga wanda wato ciwo abuna hannunsa yake da ciwo ko yake masa radadi. Amma Annabi Isa alayhi salam yana dawo da yatsun ne da izinin Allah, ya dawo mutum da yatsun da izinin Allah. Haka Annabi Isa alayhi salam yake yi. Don haka Allah subhanahu wataala yake bayyanawa abuna wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, sannan ina baku labari na gaskiya, bima ta'kuluna da abun da ya kamata ku ci, wa ma tadakhiruna da abun da za ku ajiye, fi buyutikum wato a gidajenku. Wannan duka yana daga cikin abun da Allah subhanahu wataala ya sanar da Annabi Isa alaihi salam. Mana menene za su ajiye shi na amfanin gona ko na abun da aka noma, menene kuma wanda ya kamata a ci shi yanzu, iya kimansa da iya adadinsa da iya wato hajimin abun da ya kamata a ajiye, da kuma in an ajiye shi zai yi amfani. Duka wannan Annabi Isa alaihi salam shi yake sanar da su, yana sanar da su saboda abun da Allah ya sanar da shi kuma ya zama mai amfani gare su da izinin Allah. Yace inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minina, lalle cikin haka akwai aya gare ku in kun kasance mu'minai. Yace wa musaddiqan lima bayna yadayya, kuma ni ina mai gaskatawa abu ina gas mai gaskatawa ga abun da yake gaba gare ni na littafai su at-taura, na yadda da su kuma dukkan annaba da suka zo kafin ni na gaskata su, na tabbata sun zo da gaskiya. Wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, kuma Allah ya aiko ni ne don in halatta muku sashin abun da aka haramta muku. Akwai sashin da abun da aka haramta musu, kamar da Isra'ila kansa ya haramta wa kansa wani abu, wato abu ne annabi Yaqub alayhi salam ya haramta wa kansa wani abu na abinci da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abuna bani Isra'ila suna daga cikin tambayoyin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura wato kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi, duk abinci kana hillan li bani Isra'ila, wato ya kasance halal ne ga bani Isra'ila sai abunda Isra'il ya haramta wa kansa. Shine Annabi Yaqub alaihi salam an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abunda harrama Isra'ilu ala nafsihi, menene wannan abun. Ala ayi halin Allah subhanahu wataala yana faɗi shi Annabi Isa alayhi salam yana gaya wa mutanensa, wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum waji'tukum bi ayatin min rabbikum, nazo muku da aya daga ubangijinku, fattaqullaha wa ati'un, don haka ku ji tsoron Allah kuma ku bi ni. Kawai abin da ake bukata kenan a tabbatar da tauhidi. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, lalle Allah shine ubangijina kuma ubangijinku, fa'buduhu ku bauta masa shi kadai, kar ku hada shi da komai. Hadha siratun mustaqim, wannan shine tafarki mai kakke wanda la'wijaja fihi, babu karkata a cikin sa idan aka bi shi. Wadannan ayoyi duka sun nuna mana matsayin Annabi Isa alaihi salam da irin yadda Allah subhanahu wataala ya albarka a zuriyar Imrana da zuriyar wato Annabi Ibrahim alaihi salam, da kuma kasancewansu zababbu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana. Za mu dauko misali na shi Annabi Ibrahim alaihi salam, ma'ana mun yi magana akan cewa waɗannan ayoyin suna nuna mana jajircewa da addu'a a game da zuriya. Tun daga lokacin da aka samu juna ake so a yawaita addu'a, ana neman zuriya tsayiba da uwa da uba gaba ɗaya. Daga ran da uwa ta aihu, ta tabbata ta jajirce da addu'a akan zuriya tsayiba, kuma ta nemi tsari wa abun da ta haifa, da ma abun da zai haifa shi ma abun da ta haifa din, ko abun da za ta haifa ita ma abun da ta haifa, ma'ana jikoki da jikokin tattaba kunnen har ila qiyamis sa'a, ta zamanto ta yi musu addu'a. Shine wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim, da mahaifiyar Maryam mahaifiyar Annabi Isa ta yi wannan addu'a. Allah subhanahu wataala ya karbi addu'a din, kaji irin nagartan wannan zuriya din. da Allah subhanahu wataala yace zurriyatan ba'daha min ba'd. To tun farkon gabar aya Allah subhanahu wataala yace inna Allah astafa Adama, annabi Adam alayhi salam mun san waye shi, wa Nuhan, Allah yace da annabi Nuhu alayhi salam, annabi Nuhu alayhi salam mun san waye shi. Amma da yazo gurin Ibrahim alayhi salam sai yace wa ala Ibrahima, wato da zuriyar annabi Ibrahim. Da yazo gurin Imran, waɗannan wanda muka karanta zuriyar su yanzu, sai yace wa ala Imran. To yanzu ala Ibrahim su ma ya kamata mu kawo misali. Ala Ibrahim, ka duba misali annabi Ibrahim alayhi salam yadda shi ma yake tsaye tsayin daka akan addu'a wa zuriyarsa. Idan muka duba suratul Ibrahim, Allah subhanahu wataala yake faɗi hikayatan game da annabi Ibrahim alayhi salam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kaga farkon abin da ya roka yace ya Allah ka sanya wannan gari, garin Makka kenan, lokacin da yazo garin Makka, lokacin akwai zuriyarsa, ga matarsa ta aihu, ga dan nan jinjiri annabi Isma'il. Annabi Ibrahim ya tsaya yana addu'a, yana cewa ij'al hadha al-balada aminan, ya Allah ka sanya wannan garin ya zama amintacce, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah ka tsirar da mu ni da iyayana kar mu bauta wa gumaka, ma'ana kar mu yi shirka. Kaga wannan addu'a yayi ta musamman wa zuriyarsa, kar a samu mushriki a cikin su, kar a samu mai shirka mai hada Allah da wani, kar a samu mai kaucewa dokar Allah subhanahu wataala. Sai ce rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kaga sai fadi ya Allah gumaka suna badda mutane da yawa, amma da yazo kan zuriyarsa sai ce faman tabi'ani fa innahu minni, wanda ya bini ya Allah ka san shine yake tare da ni, wa man asani, wanda ya bini yana tare da ni cikin tauhidi, amma duk wanda ya saba mu fa innaka ghafurur rahim, sai roki Allah domin Allah shine mai gafara. Sai sake cewa ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كذا يساكي الدعاء ويا أنسى الدعاء يي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد يا الله غانينا na zaunar da zuriyata, ga sashin zuriyata nan na ajiye ta a dan wani rafi wanda ba ruwa ba komai, ko tsuntsu ba ya rayuwa a gurin. Amma ya Allah rabbana liqimus salata, ya Allah ina roƙonka sanya su su tsaye da sallah. Ka duba ba, ba wai maganar a ɗebi yarinya da daure daure a kayinta, babu hijabi, a kai ta koyon turanci a wata makaranta, da kula ta goya a baya, uban ma ya goya nasa kulan a baya, zai kai su inda zai missionary school, babu tarbiya ta addini, babu komai, saboda za ta zama commissioner ko za ta zama minister ita wannan yarinyar in ta girma, ko shi yana ina wallahu ta'ala a'lamu. Ya gama yaudaran kansa, ya cuci kansa, ya bar yara kawai ba tarbiya mai kyau. Ko za a sa su a makaranta, ya kamata su lalinci tarbiyar addini, ya zama yara ana samu su hijabi, makarantar da za su je akwai hijabi, suna sa hijabi, suna abuna wani tarbiya ta addini, kar a raba su da shi tun suna yara. Abunda annabi Ibrahim zuriyarsa ne, amma yake cewa rabbana liqimus salata, mu tarbiyantar da yaranmu akan tsaye da sallah da karanta alqur'ani. Duniya kam Allah ya musu, ba mu za mu su ita ba, duniya wannan Allah ya riga ya raba musu, kuma za su same ta in dai sun tsaye da sallah, sun san alqur'ani, sun karanta. Wallahi ka gama duk abin da za ka yi wa yaranka, kudi kuma su same shi, wannan yana hannun Allah. Kuma in Allah da za su samu ta inda baka tsammani, kamar da kai ma baka san za ka samu ba ka samu. Allah subhanahu wataala su ma da yobe duba gashi nan sun yi kudi ba. Allah subhanahu wataala yace rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus salata faj'al afidatan minan nas, sannan yace faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Faj'alhum ayyabuna faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Sayta rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa. Ash-shahid aya ta biye da wannan da aka aifa masa, sai ce alhamdulillahi allazi wahaba li 'ala al-kibri isma'il wa ishaq, godiya ta tabbata ga Allah allazi wahaba li 'ala al-kibri, wanda ya bani bayan na tsufa isma'il wa ishaq, ya bani da annabi isma'il, ya bani da ishaq. Ka duba fa Allah subhanahu wataala ya bashi cewa zai aihu bayan matarsa ta girma, shi ma ya girma, da a yanzu ne wani zaka yana cewa shi yanzu matarsa ta aiwo wani ma zaka ji matarsa in tayi zaka ji ace wai ta juye eh ta juye wani kuma zaka ji ace ta dora shi wai ta dora shi wani zaka ji ace wai ya hau malam magana ta jahiliya mutane suke yi wai an musu aihuwa to ga shiryarwan alqur'ani daga annabin Allah cewa yayi alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani a bisa girma da shekaru da nake da shi amma Allah ya bani isma'ila wa ishaq kaga sai ta rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji ka karba mana addu'ar mu kan in Allah ya karbi addu'an ka ka huta hankalinka a kwance baka da matsala amma ka tsaya kana dauka cewa a'a yanzu an maka aihuwa don ka shiga rudani a koma can ayi magana ta aihu a wannan yanayi ta aihu a wancan yanayi ta aihu gaba daya shi yanzu bai san yanda za a faro ba an yi kaza malam tana aihuwa kace alhamdulillah don baka san wa ka aihuwa ba wata kila ka aihu wata ƴa ce wacce baka duniya ma ba za ta manta da kai ba watakila ka haifi wata ƴa ce wacce za ta haifa ma wasu jikoki ko kuma watakila ka haifi wata ƴa ce wacce kana zaune kawai zaka ga an ce zo a yi maka e-passport ta biya maka kuɗi zaka je kai aiki da ka cire tsammani gaba daya sai ka ji an ce jikansa ko kuma yarsa ita ce ta yi masa sanadi gashi nan ya tafi aikin hajji yarsa ita ta biya masa kujera ɗansa shi ya biya masa kujera nawa ne aka yi wanda sun cire tsammani daga tafiya Kano ma ba tafiya Hajji ba sai ga sunan kawai ƴaƴansu da suka haifa Allah subhanahu wataala ya ba su ba ma ɗansu na farko ba ɗansu na biyu ba ɗansu na uku ba ƴaƴansu na tantan suka haifa amma Allah subhanahu wataala ya musu albarka nawa ne to saboda haka in an samu aihuwa a gode wa Allah don haka annabi Ibrahim wannan shine shiryarwar da alqur'ani yake mana ba kawai an samu aihuwa a ɗiwauce a koma kaman wato mutane kaman ba su san Allah ba wai mutum ya samu aihuwa shi kenan kawai hankalinsa ya tashi me da ya tayar masa da hankali ice ne yanzu babu kuɗin itace saboda haka shi yanzu ba ƙarfin ice ne to in ba kuɗin ice ba akwai ƙarfin zuwa jeji ka saro icen ba Allah bai kwace ƙarfin ba akwai ƙarfi a jikinka na ka je ka saro ice ka kawo amma sai kana cewa ba kuɗin ice ba kuɗin ice amma akwai lafiyar tafiya a yiwo ice Allah subhanahu wa ta'ala ya maka wannan godewa Allah ka ce tunda ba kuɗi bari in je in saro da kaina mene wanda icen da kake tunanin ka sayan ba wani bane ya saro shi ai mutum ne ya saro me ya fika sai ka je ka saro saboda ka sai ka saro ice ko ka tattaro ice ko ka je ka tare ice ko ka kawo a gida kai ka san inda zaka yiwo ice in ka sa kanka zaka je ka yiwo don duk mutane da icen da ake sayarwa a garin mutane ne suka tara shi da kadan kadan ko suka sare shi da kadan kadan aka kawo gari ake sayarwa dubban kudade kai kuma me yasa kai kullun zaman gari ne kawai Allah ya baka zuriya ka zauna kana magana kana maganganu marasa kyau ga annabin Allah yana cewa shi kama sai da ya tsufa ya haura shekara 100 a wasu riwaya amma da Allah subhanahu wataala ya bashi da godiya yake ga Allah yana cewa alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari na gode wa Allah da ya bani akan girma isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na lalle inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne dan haka ya kamata mu koma ga Allah subhanahu wataala wannan sune zuriyar da Allah yake cewa inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin annabi yaqub daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim yake shi ma da yazo rasuwa sai taro ƴaƴansa sune jikokin annabi ibrahim alayhi salam jikokin annabi ibrahim ma annabawa ne yawancin su annabi yusuf ma jikansa ne shi ma annabin Allah ne annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah dan annabi jikan annabi sai kamar yadda mutane in suna aka samu wani gwanin kirari yanzu yana cewa wane dan wane jikan to wani face annabi dan annabi jika ko wannan ba zan yi nima yau na ina kirari irin wannan amma ta annabawa wanda za a yi musu sai ka samu lada kai musu kirari ka samu lada kamar yadda wani yake kirari don ya samu abin da yake so ya samu domin kuma Allah subhanahu wataala ya bamu ikon kirari don mu samu lada Allah subhanahu wataala ya samu na musu kirari annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah shine annabi Yusuf alayhi salam wanda ya fara wannan kirarin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yace Yusufu nabiyullah wabnu nabiyullah wabnu nabiyullah haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don mu maimaita shike nan ba kawai mun yi sunna ba insha Allah ta'ala Allah kawai ba mu lada a cikin haka don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu Allah ya sa in mun samu aihuwa mu rinka godiya ga Allah. Allah subhanahu wataala dauke mana bala'in da yake tsakanin mu. Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Iyayen mu Allah ya gafarta musu, Allah ya hada mu da su cikin lada. Allah subhanahu wataala ya sa suna daga cikin yantattu tare da mu baki daya da zuriyar mu da iyalan mu. Allah ya kare mu da kariyarsa. Waɗanda suke yada wannan karatu zuwa ga gurare daban-daban, Allah ya samu na daga cikin yantattu tun daga farkon wannan wata har zuwa yanzu kullum sai sun zo an yi. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya. Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin aljannar firdaus da mu. Allah kuma ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira, duka da muke bukata Allah shi yafi mu sanin bukatun mu. Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira. Sai suna da bukatu irin nasu, kowa yana da bukata irin tasa, kowa a cikin yana da irin tasa bukatar. Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi. Allah ka kare mu da kariyarka. Subhanaka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Duk abin da shugabannin mu zasu yi zama alkhairi gare mu, Allah ya taimake su akan sa. Allah ya musu jagoranci. Abin da zasu yi ba daidai ba, Allah ya sa su gane. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.